أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، الحمد لله كما يدمك sani cikin ikon Allah ta'ala, gashi yau mun dawo wannan majlisi na karatu namu bayan ayyuka da aka gabatar na azumin watan Ramadan. Allah ubangiji ya sa mun dace a mun dawo wannan majlisi a yau ranar Alhamisi, wadda take daidai da 14 ga watan Shawwal shekara ta 1447. Hakan yayi daidai da kwanan wata na biyu, wata na Abril ba shekara ta 2026, wanda yayi daidai da aihuwa Annabi Isa alaihi salam. Muna ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya har kullum da ya bar mu cikin waɗanda suke da rai, kuma ya mana ni'imomi na lahiya da sauransu. Insha Allahu ta'ala kenan za mu ci gaba a yau cikin karatun fiqihu a wannan littafi namu na Al-Fiqhul Muyassar. Wata ittinatarwa ya karama da za mu yi ita ce kasancewar kahin a tahi azumi. Daman maudu'in da muka tsaya a kan shi shine maudu'i na sallah. Muna cikin babi na magana saman kan sallah. Mun kwana a mas'ala ta mas'ala wadda ta yi daidai da mas'ala wadda take ta 10 mas'ala ta 4 afwan a ƙarƙashin babi na sallah. Mas'ala ta 4 mun gama wannan mas'ala ta 4 wadda ta yi bayani saman kan a wani wuri ne a daidai ina ya kamata limami ya tsaya idan aka kabarta sallah, a daidai ina ya kamata limami ya tsaya. A kan shi mun kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Da farko malaiki ke cewa as-sunna taqaddumul imam alil ma'mum. Da farko wajibi ne zamanto limami shike gaba, sannan kuma mamu waɗanda suke biyan limami suke bin sallah, to suke tsayawa bayan limami. فيقفون خلف الإمام إذا كانوا سنين فأكثر. سنة سيوا باي الإمام إذا عدد سياك متنبيو على الأقل. قال إمامي إنكم أنسى موسبيو دبان توهس سيوا باي الإمام كما يدى مكساني إنكم متن إيني توها سنة جيروال الإمامي حكا الإمام يسيا bangare na dama, wancan mamu shi ko ya koma daga hagun din liman ya tsaya. Amma nan ana maganan mutumin da ya kai da biyu bayan liman, kenan sai su tsaya bayan liman. Wata hujja ta sa haka, hujja ita ce fadar ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Annabi yake cewa لأنه قال يتي ده هركو ده مغاني شي النبي abinda yayi idza kana idza li'annahu kana idza qama ila salati duk lokacin da ma'aikin Allah ya tsaya a matsayin liman ya tsaya zai tashi yin sallah taqaddama wa qama ashabuhu khalfahu kullun shi ke shiga gaba sahabbai kuma su tsaya a baya su jira a bayan shi wali muslimin hadisi ya tabbata daga muslim da kuma abu dauda hadisi ya tabbata daga gare su anna jabiran daga jabir jabiran wa jabbaran waqafa jabir da jabbar sun tsaya ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi shi ya tsaya a matsayin liman bangaren dama shi kuma mai bin shi ya koma hagu fa akhadha bi aidihima hatta aqamahuma khalfahu alhali kuma ma'aikin Allah ke gaba sallallahu alaihi wa sallama yana gaban su su kuma sai suka tsaya a wannan tsayuwa a'a annabi sai ya yi sai ya tashi sai ya maida su baya suka tsaya a bayan shi wali qauli anas anas dan maliki kuma ya faɗa cewa lamma salla bihim annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fil bait magana da cewa shi anas dan malik lalle sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma a matsayin yaron gida ki yaron gida ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ke ba da labari yace wata rana annabi ya ba mu sallah a cikin gida summa ya ummu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa naqumu khalfahu fa yusalli bina annabi da ya ba mu sallah shi ya shiga gaba mu kuma sai muka tsaya a bayan shi muka jeru akan haka a bayan shi muke fa yusalli bina kuma shi a haka ya ba mu sallah a haka yake ba mu sallah hakullin ashe ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi dai limami baya da wani wuri a cikin sallah in ba gaban mamu can gaba yake shiga ya tsaya wannan shine abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce wa yaqifu ar-rajulu al-wahid an yamin al-imam muhaziyan lahu in kuma mutum ɗaya in kuma mutum biyu ne da liman da mamu guda to liman shi ke tsayawa a ɓangaren dama sannan kuma shi mamu ya tsaya a ɓangaren hagu li'annahu sallallahu alaihi wa sallama hujja haka ita ce daga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi adara li'annahu adara ibn Abbas ya tabbata cewa annabi ya ba da sallah ga waɗannan biyu Ibn Abbas da kuma Jabir a haka ya jera su a haka kuma suka tsaya shi Jabir na dama wancan yana hagun a haka suka yi sallah kuma annabi ya daidaita su a haka suka yi sallah wa yasihu huquful imam wastil ma'mumin kuma kamar yadda muka sani in aka samu mamu da kuma limami to limami har kullun yana tsayawa tsakiyar mamu ne li'anna ibn mas'udin sallallahu alaihi wa sallama baina alqama wal aswadi aka su biyu da alqama da aswad ibn mas'ud ya taba ba su sallah suka jeru amma ya tsaya a tsakiyar su wa qala sai yake ce musu da aka kare sallah haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala haka na taba ganin wata rana manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aikata wata rana haka yayi lakin yakunu zalika muqayyadan amma mala yace mu gane da cewa yin haka yana faruwa ne in aka samu hali na larura wa yakunu al-afdal huwa wuquf khalfa al-imam amma mafi kyawo shine mamun nan guda biyu su tsaya bayan limami in kuma ya zamanto akwai larura misali wuri ne matsatse ba lahi bane a jeru da liman mutum uku suna iya jeruwa amma liman ya tsaya a tsakiyarsu in akwai larura shine abin da ya tabbata wa takunu nisa'u khalfa sufufir rijal har kullin in mata suka halarci sallah mata suka halarci masallaci to fa abin da yake nan shine tilas su yi sahu a bayan maza kullin mata a bayan maza suke yin sahu li hadisi Anas hujja ita ce hadisi na Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yake cewa saffaftu ana wal yatimi wara'ahu haka muka haka nayi sahu ni tare da marayan nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wal ajuz min wara'ina haka kuma tsofaffi suna bayan mu muma tsofaffi mata kenan al mas'alatu al khamisa mala yace bayan waga mas'ala ta hudu mas'ala ta biyar ita ke bayani saman kanmi ma yahtamiluhu al imam an al ma'mum ma yatahammalu abinda limami yake iya dauke ma mabiyan shi sallah abinda ko ba su yi ba shi limami in yayi to ya dauke musu ashe akwai wasu abubuwa wanda limami koda yayi su to na bayan shi su ma wajibi he sun yi akwai wasu abubuwa ko wanda in liman yayi to mabiyan shi ko bai yi ba ba matsala akan shi ne zamu yi bayani cikin mas'ala ta biyar karkashin babi na sallah akan shi mala yace ya tahammalil imam anil ma'mumil qira'a fi salatil jahriyyati limami yana dauke ma mabiyan shi sallah mabiyan shi nauyin karatu karatun cikin sallah in ya zamanto sallah ce bayyananna wanda ake karatunta a bayyane ba a boye ba li hadisi abi huraira marfu'an wannan ko haka ya samo tushe daga hadisi na abu huraira wanda kai tsaye ya sauraro daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa wa iza qara'a fa ansitu idan liman yana karatun sallah kuna jin yana karatu to kuma mi ku yi shiru haka annabi yace wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam da wani kuma hadisin na daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisi man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atun duk wanda yake bin bayan limami to karatun limamin nan shine karatun mai bin bayan limami wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma fis sirriyati فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم أما malamai suka ce in hu ana sallah wanda ake koya karatunta wanda karatunta ba a bayyana ba yake to ho mu gane a wannan wuri da yawa daga cikin malamma sun gwada cewa alal aqalla karatun fatiha wajibi ba ka jin karatun liman asirrance yake karatu to ya zama kai da baka ji a matsayinka na mabiyin liman alalakalla kai alhamdulillah a cikin ranka kai ma alhamdulillah rabbil alamin har karshe suratul fatiha wannan shine abin da ya tabbata ta hanya malumai da yawa bayan wannan sai kuma mas'ala ta shidda ɗan uwa a ƙarƙashin waga mas'ala bayani ne dangance da mutumin da yake rigayar liman akwai wanda shi sai ya rigayi liman ba shiga masallaci kamar yadda ake fadi ba rigayar liman shiga masallaci a cikin sallah ne amma shi baya jiran liman kawai sai in zama ne za a yi kafin liman ya zamna shi har ya zamna in ruku'u za a yi kafin a yi ruku'u sai dai a iske shi ya yi ruku'u to menene hukuncin haka mala ya ce la ya juz li ma'mumin musabaqatil imam bai cancanta ba ga mabiyin sallah wanda shi ba liman ba ne ya dinga gabatar liman a dangance da ayyukan sallah bai kamata ba. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatahu, wanda yake riga ya liman a komi sai ya riga ya liman, to mu gane da cewa sallar shi tana da gurbata sosai. Li'anna shartahu an ya'ti biha ba'da imamihi, saboda sharadin sallah shine mai bin liman yayi kokarin yin abinda liman yayi bayan liman, ba kahin liman ba, bayan rigayi liman ba, a sai limami yayi tukun shi ma yayi. Wa qad fatahu, ana so sai in liman ya riga ka tukun yayi ya kare tukun kai ko kai, in ruku'i ne haka, in sujada ne haka, kenan haka ake so mai bin liman a cikin sallah ya kasance yana yi. Wa alal ma'mum an yashra'a fi af'ali salati ba'da imamihi, ya zama wajibi akan mabiyin sallah ya dinga aikata ayyukan shi a cikin sallah bayan liman yayi ya kare. Wannan ko akwai hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, annabi yace shi dai limami da aka ce ya ja sallah, aka sashi a sallah, an sashi ne domin mabiyan shi su yi koyi da shi, mabiya su yi koyi da liman. Annabi yace fa iza kabbara, idan liman yayi kabbara yace Allahu akbar fakabbiru, to kuma ku yi kabbara. Wa iza raka'a, idan limami yayi ruku'i farka'u, kuma ku yi ruku'i. Haka annabi yace. Wa iza qala, idan kuma liman yace sami'a Allahu liman hamidahu, in liman yace sami'a Allahu liman hamidahu, faqulu, annabi yace to ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd, ku ko sai ku ce rabbana wa lakal hamd. Wa iza sajada, in kuma liman yayi sujada, malai annabi yace fasjudu, to kuma ku yi sujada bayan shi yayi sujada. Ashe wannan hadisi Bukhari ya kawo shi, Muslim ya kawo shi, muttafaqun alaihi, dukkan malama sun yarda da wannan hadisi, baya da tangarda ko guda, cewa mi duk abinda mamu zai yi to sai ya jira liman tukun yayi. A takaice shine hadisin abinda yake koyar da mu, kada mu yi wani abu mu riga liman. To mala yace fa in wafaqahu fiha aw fi salami kuriha li mukhalafatihi sunna, idan mamu da yake bin limami sallah yake yi kuma daidai tare da liman, shi ba riga liman ba yake, amma kuma tare suke yi da liman, akwai irin waɗannan mutane, shi ba ya riga liman amma liman yana buɗe baki shi ma ya tahi tare suke zuwa, ko kuma wajen sallama, misali kahin liman ya ce assalamu, daga ya ce a, shi ma ya ce assalamu alaikum, sai su sallame tare. Wannan mala ya ce an ƙi haka, hakan addini ya ƙi mutum ya aikata haka, domin cikin irin aikata haka akwai saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shi ne yake da haƙƙin karantar da mu yaya za mu yi ibada. Ashe ko wannan hadisi na ɗazu da na karanta ya gabata, to ya ishe mu hujja cewa bai kamata mu rigayi liman kuma bai kamata mu yi tare da shi. Annabi ce in yayi kabbara ya gama to ku yi kabbara, in yayi ruku'u ya gama to ku yi ruku'u, in yayi sujada ya gama, har ƙarshe haka annabi ya hujja. Ashe anan ba za mu yi tare da liman ba kuma ba za mu rigaye shi ba. Walam tafsud salatahu, sai dai mutumin da yake yin sallah komi tare da liman suke yi, amma mu san da cewa fa sallar shi ba ta faci ba, ba iri ɗaya ba ne da wanda yake rigaye liman, ka liman ya yi shi ya yi, a'a wancan shi in ya yi haka a cikin kowata sallah to ba ya da sallah, a kowata raka'a haka to ba ya da sallah. amma mai tahiyya tare da liman sallar shi bata baci ba sai dai ya saba ma sunna koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ko ba daidai bane li'annahu ijtama'a ma'ahu fi ar-rukn mi yasa sallar wannan mutumin bata baci ba amma sai dai an ki saboda tare da liman suke aikata dukkanin rukunan sallah irin su sujada irin su tsayuwa irin su zama to waɗannan rukunne ne a cikin sallah ashe bai kamata ba a ce mamu yayi su kuma tare da liman wannan ba daidai bane wa iza sabaqahu haruma amma mu gane in huwa rigaya liman ce aka yi to an aikata haram ba daidai bane liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ya faɗa ya ce mi la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujudi kada ku rigaye ni yin ruku'i kuma kada ku rigaye ni wajen sujada kada ku rigaye ni yin ruku'i kuma kada ku rigaye ni sujada wala bil qiyami kada ku rigaye ni wajen tsayuwa idan mun tashi idan za mu tashi tsaye kada ku rigaye ni mala yace wannan hayu yaqtadi at-tahrim a cikin wanga hadisi in muka diba sai mu ga qarara annabi ya hana da yace kada ku yi ma'ana wannan hani ne qarara shi kuma in annabi ya hana abu mu san da halin nan in ba mu hanu ba muka aikata shi to mun aikata haram abinda ba daidai ba wa ana abi huraira an karbo daga abu huraira kai tsaye marfu'an kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa amma yakhsha allazi yarfa'a ra'sahu an yuhawwila ra'sahu qabla al-imam shin wai cikin ku wanda yake dago kan shi kahin liman ya dago in aka yi sujada ba kwa tsoron an yuhawwila allahu ra'sahu ra'sa himari mai aikata haka baya tsoron in ya dago kan liman ya dago baya gudun Allah ya maida kanshi kan jakki haka annabi ya hudi ashe me yasa Allah zai maida kan mutun kan jakki saboda anan wurin ya aikata abin da yake sako ne ba daidai bane ashe dago rigayen liman musamman wajen dago kai annabi yayi kashedi kuma wagga magana ta nuna cewa mai aikata haka yana aikata laifi babba ba daidai bane wannan shine bayani da ya shahi mas'ala ta biyar dangance da wanda yake rigayen limami a cikin sallah amma mas'ala ta bakwai akwai ta shida muka kare yanzu za mu shiga ta bakwai mas'ala ta bakwai ita ko tana bayani ne akan sauran sharaɗuɗɗuka na limammanci sauran sharaɗa na limammanci a cikin sallah domin can baya mun zana sharaɗan na limam wane ne ya kamata ya zama limam shine malai yace wa min al-ahkami al-muta'alliqati bil imami wal jama'a ghayra ma taqaddama na daga cikin hukunce waɗanda suke da alaka da limammanci a cikin sallah ta jama'a to ga wasu nan za mu zano su yanzu na farko malai yace istihbab afwan qurbu ake magana ashe waɗanda ya kamata su tsaya bayan liman su wane ne za su tsaya bayan liman shine abin da ake bayani anan malai yace istihbab qurb ulil ahlami wan nuha min al imam musan da sahu na baya ana sanya mutanen da suka hi kowa hankalinsu ya hinana da kowasu mutane masu hankali kware wan nuha da waɗanda suke da kwakwalwa suna da ilimi sosai min al imam su ake sawa bayan limami kai tsaye fa yuqaddamu ulul fadli a haka ake sanya waɗanda ya kamata su bi bayan liman na daga cikin waɗanda suke da falala Allah ya musu wal aqli kuma suke da cikakken hankali wal hilmi kuma suke da hangiyar tsinkaye wal anati kuma mutane ne masu hankuri suna da hakuri sosai khalfal imam wa qariban minhu ana so su tsaya bayan liman ya zamanto da su da liman kusa suke kware li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama dalili ko shine fadar ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cikin hadisin shi yake cewa li yalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum annabi yace ina so idan zan ba da sallah waɗanda za su tsaya a bayana su zamanto mutane ne masu cikakken hankali suna da hankali sosai wan nuha ayi hakuri anan in an ce masu cikakken hankali ana nihin ba za a kawo yara ba a jera bayan liman misali ba za a kawo waɗansu mutane waɗanda su addinin ma bai dame su ba bai sha musu kai ba ko da manya ne kenan wannan ba daidai ba ne sai a kawo mutanen da suke da cikakken hankali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce to summa wannuha kuma mutane masu tsinkaye sosai masu hankali kuma suna da lissahi summa allazina yalunhum sannan kuma sai a kawo waɗanda suke bin bayansu su ma a sa a gehensu summa allazina yalunhum kuma a kawo waɗanda suke bin bayansu su ma a sa a gehensu makamantan su kenan mala yace mu gane a ƙarƙashin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam menene hikima akan haka lalle akwai hikima babba an yakuzu anil imami cewa wanda aka sa idan suna da wannan sifofi bayan liman to suke iya taimaka ma liman wa yaftahu alaihi fil qira'a suna iya mishi tini idan yayi bata wajen karatun qur'ani au idza ihtaja ila za'i wa yastakhlifu minhum man sha'a sannan kuma idan liman ya buƙaci ya jayo wani daga cikin su to duk wanda aka jayo alhamdulillah ci gaba zai amma ba za a sa ba wanda in aka jayo kaga shi zai tambaya ce to mi akai aza huwa kenan wannan akwai matsala sosai ana bada cikin kissoshi wanda ake bayani cewa shi wani limamin da ya jayo shi cewa ya ai ba shi kadai yace rabbana wa lakal hamdu ba ni kadai nace ba rabbana wa lakal hamdu ranka ya dade limamin kaga na akwai matsala Allah ya sa mu dace a kenan akan haka duk wanda limami ya jayo tabbas yana iya ci gaba da wannan sallah kuma babu matsala izanaba shay'un fi salati kenan izanaba hu shay'un fi salati idan wani abu ya samu limami yana iya jayo wani kuma ko ba haka ba akan samu misali a limami yana bada sallah amma cikin bada sallan kuma sai ta Allah ta tabbata ana samu misali yana sujada ashe cikin sujada an yi jira limami ya tashi kuma bai tashi ba aka iya samu wani to me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shine cikin waɗannan na bayan limami a samu mutum guda kawai ya shiga gaba daga wurin da limami yake na sujada kuma sai ya ci gaba da abin da limami ya yi wurin da ya tsaya sai ya ci gaba shi limam a bar shi a haka sai lokacin da aka gama sallah in ya so sai a waiwaya a iske limami ana samu irin wannan a cikin sallah ta kan faru ashe ba za a yi jira ba a ce to bari mu yi ta jira mu gani awa ɗaya awa biyu a daga an samu ƴan minti goma minti sha biyar aka ga alamun ba irin sauran raka'o'in baya ba ne to wani ya shiga gaba kawai matsayin dai in ya shiga gaba ɗin limamin bai taso ba to ya ci gaba da sallah shine abin da yake faruwa To abu na biyu bayan a zabo mutane cikakku masu hankali a sa bayan limam na biyu shine al-hirsu ala saffil awwal ya kamata imamu da suke bin limam su yi kwadayin sahun gaba akwai sirri sosai a cikin sahun gaba shine malai ce yustahabbu lil ma'mumi an yataqaddamu ila saffil awwal ya kamata a ce duk wanda yake biyan liman a sallah to an so a gare shi ya samu sahun gaba wa yahrisu alaihi sannan kuma ya zamanto yana kwadayin haka a kowane lokaci wa yahzaru min at-ta'akhuri akwai anki ana jan kunne ga mai zawwa sallah yace shi kullun sahun baya kawai zai tsaya wannan ba daidai bane akwai jan kunne akan haka li kaulihi sallallahu alaihi wasallama dalili ko shine fadar ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo Allah yace taqaddamu fa'atamu bi waliyatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akkaruna hatta yu'akhkirahum Allah ma'aiki yace ku yi kokarin shiga gaba ku tsaya a sahun gaba ku tsaya a bayana kai tsaye ku yi kwadayin shigowa sahun gaba don ku tsaya a bayana ya ci gaba da cewa kuma in kuka shige gaba to wanda ya zo kuma sai ya tsaya a bayan ku shi ma ya sahu a bayan ku in sahun gaba ya cika domin mi manzan Allah ya ce la yazalu qaumun babu wata al'umma ta musulmi wanda za su dinga kwadayin tsayawa a sahun baya kullum su al'umma kullum sun yi son sahun baya to ta yi hatta yu akhirahumullah irin haka shi yake jayowa Allah sai mai da mai yin haka nan koko ita al'umma da kanta sai mai da su kullum ci baya suke a rayuwarsu ma ci baya za su dinga yi in dai su suka yadda ma kansu haka cewa ni kawai sahun baya nake so kullum akwai matsala ma'aikin Allah ya ce wannan ci ba yake jayewa ko da al'umma ke yin shi to gaba ɗayanta sai ta ci ba wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallama dalili na biyu shine hadisi na biyu na ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi ya ce law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was-saffil awwali da a ce mutane sun san falala da take cikin ayi kiran sallah kana masallaci kuma ka samu sahun farko a cikin sallah summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu inda a ce sun san falala haka kuma ya kasance musu domin samun sahun gaba kullun sai sun yi wani kokari wani aiki wani jan kokari na musamman wallahi da ya kamata su dinga wannan jan kokari don su samu wannan matakin a ce an yi kiran sallah kana nan kuma an yi sahun gaba an yi sahun farko kana manzo Allah ya ce da mun san abin da yake ciki na ni'ima da falala kai da a ce ya kama sai mun yi kokari jan kokari za mu samu wannan sahu to da mun yi shi ya kamata da ya kamata a ce mun yi shi amma nisa'u in an ce sahun gaba ga wanda yake zawa ya bi limami sallah shine mafi alkhairi wannan ana maganan maza kenan to mata fa shine malai ce amma nisa'u fa yustahabu an yakunna fi sufufil mutaakhirati mata a kullum an yi so ki tsaya a sahun baya koda ko masallacin nasu ne ki tsaya a sahun baya li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba sai dan fada ce ta ma'aikin Allah a cikin hadisi yake cewa khairu sufufin sa khairu sufufi ar-rijali awwaluha mafi alkhairin sahu na maza na harko sahun harko shine yafi alkhairi wa sharruha akhiruha mafi sharrin sahu a wajen maza shine sahun karshe mafi sharrin sahu shine sahun karshe wa khairu sufufin nisa'i manzo Allah yace mafi alkhairin sahu a wajen mata akhiruha shine sahun karshe nasu yafi alkhairi wa sharruha mafi sharrin sahu a cikin sallan mata shine awwaluha sahun farko yafi sharri a wannan shine bayani da yazo karkashin haka anan wurin akwai wani lamari da yake faruwa wanda ya daidai da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam na taba zuwa wani masallaci an gama ana cikin itikafi sai masallaci guri biyu ne akwai wurin maza akwai wurin mata da su ma mata akwai masu itikafi shikenan sai wata mata ta rubuto takarda aka ba ma limami tambaya ce ya bada amsa irin hilin tambayoyi da ake yi bayan an gama sallah a tambaya da take shine malam ayi ma mata nasiha anan cikin masallaci da muke itikafi akwai matsaloli da suke horuwa mala ya kamata a jan hankali ga matan da suke sallah a wanga masallacin tace a in aka ce an gama sallah ta tirawi ko kuma sallah ta qiyamul layli to akwai waɗanda suke jera tafi irin haka daga cikin mata tafin su ne na sallah kuma daga gida suka zo da shi sai su jera tafin su su aje wani bi har da ma wani kyalle ko wani abu ma'ana duk wanda yazo wannan wuri ba wurin shi bane akwai mai wuri ta kama kuma in ka tsaya in ta zo sai ta nema ka bata wurin ta tunda ita ta aza tafi a wajen to tace alhali shi kuma addinin musulunci bai yarda da haka ba saboda mi ai sallah da aka ce a zo so ake a cika sahun farko tuko kafin a tada sallah sannan a cika na biyu a bar gibi a sahun farko saboda me shi baya nan kuma ya aza tafin sallah kaga ba za a bari ba a ce ku koma baya tunda nan ga masu wuri suna kuma an fara sallah dai kenan na biyu tace su waɗannan masu aza tafuffuka malam mafiyan su mata ne ma'aikatan gwamnati waɗanda mafi yawa suna da mota Allah ubangiji ya hore musu kuma suna da dan abun hannunsu dan haka matan nan ta ci gaba da cewa su waɗannan mata a takaice a cikin masallaci abinda ake kiran su ma wuraren su na zama abinda ake kiran shi wurin hajiyoyi wannan tafi wurin hajiyoyi ne gashi nan haka aka musu suna dan haka a yi nasiha mala ga su waɗannan mata mala yace subhanallah yace a cikin masallaci ɗakin Allah wurin bautar Allah yace ni da nake muku magana a matsayina na limami mai bada sallah anan wallahi ba ni da wuri anan ba ni da wuri wanda za a kira shi sunan wuri na ne ni da kaina ba ni da shi ina da wuri ne in na zo lokacin sallah in bada sallah amma in ban zo sallah ba sai a ce wannan wuri ba mai zama a kan shi tunda sai liman ya zo ya zamna addini bai shara'anta haka ba addini bai yarda da haka ba a gaban Allah da haji da alhaji da hajiya da wanda bai je alhaji da hajiya wannan magana ibada ake babu wani fifiko da ke gwada cewa saboda wannan alhaji ko wannan hajiya ce shi ya kamata ya shiga sahun gaba wanda ba hajiya ba ya shiga sahun baya wannan ba daidai bane almuhim shi nake so in ja hankalin mu kan shi cewa idan ya kasance sahu ne na mata mafi yawa ka iske sahun na gaba kamar yadda Annabi ya ce to cikin shi ne aka yi samu irin wannan matsaloli in dai sahun mata ne kenan mafi alkhairin shi shine sahu na karshe in dai maganar mata ake sahun karshe yafi alkhairi amma in maganar maza ake to nan ake so ka samu sahun gaba sahun baya Annabi ya ce in ba ya zama tilas baya da wani alkhairi a tare da shi kullun a ce kai wurin ka sahun baya ne ba daidai bane mu gyara haka Allah ya sa mu dace abu na gaba na uku dangance da hukunci da ya shahi mutumin da yake bin liman taswiyatu sufufi wa tarasu fiha. Magane hwada cewa ɗan uwa, mu da muke bin limami wajibi ne akan mu fa mu daidaita sahu, kada mu yadda mu yi sahu da zai karkace. Duk da yake a nan wurin ma ana samun matsaloli dangance da daidaita sahu jama'a. Waɗansu mutane rashin sani, tunda ba su san hukuncin abin ba ya yake. Waɗansu mutane kuma ban san ya zan kwatanta shi, tunda akwai lokacin da ni da kaina na gani haka, na taɓa yin sallah a wani wuri hakan, na daidaita sahu, na daidaita yatsata ƙarama da yatsan mutumin sai ya janye kawai, na ƙara bin shi kuma ya ƙara janye kawai. Na ce subhanallah, so biyu wallahi, na aza ya janye, na ƙara bin shi ya janye. Na ce to kalas, tunda da Allah ya sani yaya zan yi, kuma babu yadda zai. Akwai wani tayi rashin sani ya kawo haka, wataƙila shi bai san hukuncin abin ba. To akwai kuma bana mantawa a cikin waɗansu malumma waɗanda suke karantarwa a cikin wata jami'a, an yi wani malami wanda shi ɗan ƙasar Mauritaniya ne kuma hori ne. Lokacin nan in ɗalibai suka tsaya sallah, aka jeri sahun sallah da shi, in aka yi katari na kusa da shi ba malami ba ne, ɗalibi ne, ya zo ya jeri sallah da shi, to sai kaga yana matsai ƙawahuwan shi, sai ya takure haka ya matsi. Kuma sai kai ga in an gama sallah, wani bi yakan kira ɗalibi ya gaya maka, wannan baka da ladabi, domin kana mammatsa ƙahonka har kana neman taka shi, ba daidai ba ne, kar ka ƙara yi haka. Wani bi yakan yi musu kashedi. A ƙarshe sai ya ɗauki tafin shi da yake zawa sallah, ya nemi tela, ya kai ma wannan telan nan, sai ya sa shi ya tsaga tafin gida biyu, ta yadda yanzu in ya zo sallah, tafin shi in ya hudo ya shimfiɗa ɗalibai duka dariya suke, domin rabin tafi. Ta yadda kai dai ɗalibi duk tsiyarka baka ta haka mashi tafi, shi ma kuma in zai tsaya ƙawahuwan shi a haɗe suke biyu haka. Wannan duka gudun kada a haɗa jiki da ɗalibai ne ko menene, Allahu a'lam. To irin haka yana faruwa, amma sai dai Allah ta'ala shi ya san duka yanayin da muke ciki. Idan kai naka bakin ƙoƙari ba, wancan bai gane ba, to sai ka bi shi a haka, sai a tai a haka, insha Allah. Allah ya samu dace. Kenan daidaita sahu da kuma cike gurbi in akwai tsakanin masu sallah, tsakanin wane da wane in akwai gurbi, to ana so ka cike shi in ka zo wurin. Wa itimami safil awwali, amma mu gane da cewa sahu da ake so ya fara cika na farko, a cika shi ya cika daidai. Shi ne mala ya ce fal awwalu, na farko yustahabbu lil imam an ya'mura bi taswiyati sufufi, ya zama mustahabbi, an so ga limami in yazo zai bada sallah a duk lokacin da ya iso an jera sahu, to an so ya yi umarni ga mabiyan sallah su daidaita sahu. Idan kuma ya tsinkaye wani wuri ba daidai ba, aikin limami an so daga gare shi ya daidaita sahu kafin a tada sallah. Wannan shi ne. Wasaddul farash, an so liman ya kirayi na baya su cike gurbi, in akwai wani gibi to a kira na baya ya cika. Qabla dukhuli salat, kafin liman yake tada sallah. Lifi'lihi zalika, ba dan komai ba aka so a yi haka, sai dan annabi ne ya kasance yana yin haka sallallahu alaihi wasallam. Ashe a gaskiyar lamari, a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi bai taɓa ba da sallah ba tare da ya daidaita sahu. Shi da kanshi yake sawa mutane su daidaita sahu. Allah ya sa mu yi daidai. Yanzu za mu saurari kiran sallah, insha Allah. To alhamdulillah, bayan kiran sallah kenan ci gaba. Hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka ce, shi ya ba mu labari cewa annabi da kanshi shike daidaita sahu mabiyan shi sallah. A cikin wannan hadisi annabi yake cewa sawu sufufakum, kullu in yazo sallah haka annabi yake cewa sawu sufufakum wa inna taswiyati sufuf min tamami sala. Ashe so da yawa muna jin limammai suna hodin haka, to su ma koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ke faɗa haka, sawu sufufakum wa inna taswiyati sufuf min tamami sala, ku daidaita sahu, ku daidaita sahunku, domin daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah, shine ma'anar shi. Wa an Anas, hadisi na biyu an karɓo shi daga Anas ɗan Maliki, yaron gida na annabi sallallahu alaihi wasallama. Anas yake cewa uqimati salatu, an kabarta sallah wata rana, fa aqbala an tada sallah, afwan an tada sallah, fa aqbala alaina rasulullahi, lokacin ne annabi sai ya shigo cikin masallaci, sai jiyo gare mu, an tada sallah ya tsaya sai jiyo gare mu, bi wajihihi sai muka ga huskar shi ya jiyo kafin a kabarta sallah. Fa qala, sai annabi ya ce aqimu sufufakum, ku daidaita sahunku, wa tarasu, ku samu daidaito ku dukanku, fa inni arakum min wara'i zuhri, ku san da cewa ni dai ina kallonku koda daga bayana kuke ina ganin. Wa qala Anas, haka kuma Anas ya ce a cikin hadisin na uku, Allah ya rada shi, kana ahaduna, idan mu guda a cikinmu, mun kasance kowane guda daga cikinmu, yurziku mankibahu bi mankibi sahibi, mu dukan mu sahabban annabi mun kasance in za a tada sallah kafin a tai Allahu akbar, kowa sai ya daidaita kahoɗar shi da kahoɗar ɗan uwan shi, wa qadamuhu bi qadamihi, kowa sai ya daidaita yatsotsin kafan shi, diddigen kafan shi da na ɗan uwan shi, kowa sai ya daidaita a cikinmu, haka muke sallah. Wa yustahabbu itmamu saffil awwali, mu gane da cewa an so ga mai bin sallah, mai bin limami, ya cika sahun farko, sannan kuma in na farko ya cika to ayi na biyu, haka na uku har a je ƙarshe. Fa in kana naqsun falyakun fi akhiri sufufi, in kuma an samu misali sahu ya cika to kuma ana iya komawa ƙarshe ai wani sahu daban, liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam, domin yin haka din ma annabi ya faɗi cikin hadisi, shi ya tabbatar da haka, yace ala tasuffuna kama tasufful malaikati inda rabbiha, shin wai ku ba za ku yi sahu ba irin yanda mala'ikai suke sahu a gaban Ubangiji? Fa kulna, sahabbai sai suka ce, ya rasulullahi, ya kai ma'aikin Allah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, to yaya mala'ikai suke yin sahu a gaban Ubangiji, ba mu labari. Qala, sai ya ce musu, yutimmuna sufufa al-awwala wa yatarasuna fi safi, suna yin sahu sahu daban-daban, amma sai sun cika na farko ya cika tukun, kuma sun daidaita tsab, a haka ne suke tsayawa gaban Allah har kullum. Abu na hudu, dangance da wajibi mutumin da yake bin limami sallah, salatul munfaridi khalfa safi, bayani kan sallah mutum ɗaya ka zo masallaci sahu na farko ya cika, na biyu ya cika misali, amma kuma sai kai ɗaya a baya can ƙarshe, menene hukuncin haka? To mu saurara. Mala ya ce, la tasihhu salatul rajuli wahadahu munfarida, sallan mutum shi kaɗai ba cikin sahu ba, shi kaɗai kawai sallan shi ba ta inganta, wannan shi ne abin da yake nan. Akan haka mala ya ce, liƙaunihi sallallahu alaihi wasallama, shi ma hadisin annabi ne ya faɗa haka, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, la salata li munfaridin, babu sallah ga mutumin da ya tsaya shi kaɗai a bayan sahu, khalfa safi, bayan sahu, annabi ya ce babu sallah gare shi. wara'a rasulullahi rajulan watarana kuma ma'aikin Allah ya shigo masallaci sai ya iske wani mutum a irin wannan halin an yi sahu amma sai shi kadai a can baya kuma haka yayi sallah mutumin fa amarahu an yu'ida salam da aka yi sallama sai ya nuna annabi ya nuna mutumin yace kai tashi ka sake sallah haka annabi ya ce ma mutumin tashi ka sake sallah wannan shine abin da ya tabbata amma mu gane da cewa su waɗanga bayanai da muke yi dukkaninsu ana yin su ne in abin ya zamanto akwai dama a yi haka misali ai da aka ce kada ka yi sallah kai kaɗai bayan sahu ca aka yi in ka zo baka iske wanda za ku yi da shi ba me ka hannunka ja na gabanka sai yo baya-baya sai ku tada tare da shi haka ya yi saboda kai baka da wuri a sahun gaba amma na baya yana iya jayowa baya sai ku yi sallah tare to misali in ka meka hannu ka jawo shi shi ko baya da ilimin haka shi ma bai sani ba kuma bai san wa ke jan shi ba kaga wanda bai san ga mas'ala cewa zai wataƙila cutar da shi ma za ya za ka huda daga jama'a yana cikin jama'a ka ja ni ka cika mudim ka gani in ko ya sani ya kamata a ce in an ja shi baya to sai ya yi baya-baya domin hakan ne ake yi haka ya kamata kenan a wannan yanayi in ya jayo na gaban shi ya ki tahowa kuma shi wani bai shigo masallaci balantana ya tada sallah da shi to koda ya yi shi kadai din ba laifi bane ba za a ce ba tunda shi kadai ne a sahu ya huta ya tahiya shi ko ya koma gida a'a inda dama a jayo wani a shiga tare da shi a jayo a yi in ka jayo suka kiya to tada sallan ka kai Allah ya sani kai ka bi ka'idar da ya kamata shine abin da ya kamata mu gane muna roƙon Allah ta'ala Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ka amshi ibadunmu Allah ubangiji ka ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya sanya duka ibadu da muke yi Allah ya sa ya zamanto karɓaɓɓu ne muna roƙon Allah ta'ala Allah ka gafarta zunubanmu Allah ubangiji ka kyautata ƙarshenmu ka sanya mu cika da kalimar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ka ji kan iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka riga mu Allah ya sa suna gidan aljanna Allah ka hada mu da su a gidan aljanna Allah muna roƙonka bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana ya Allah Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu Allah muna roƙonka dukkanin sharri da dukkanin abun ki da dukkanin fitina ta zamani Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare zuriyarmu gaba daya Allah ya kare mu ya Allah Allah muna roƙonka dukkanin wahalhalu da muke fama da su na rayuwa a waga ƙasa tamu da ma sauran ƙasashen musulmi Allah ubangiji ya kawo mana sauki a kansu Allah ya agaza mana muna roƙon Allah ta'ala a dukkanin marasa lafiya namu Allah ubangiji ya kawo musu sauki Allah ubangiji ya ba su lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke cikin halin kakanika na rayuwa Allah ubangiji ya sauƙaƙa musu Allah ya yassare musu muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waga ƙasa ta mu Niger afwan Allah ubangiji ya zamana da ita lafiya Allah ka zamana da dukkanin gariruwan musulmi Allah ka zamana da su lafiya waɗanga fitintunu Allah ubangiji ka mana maganin su muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke neman ilimi da waɗanda suke neman aiki da waɗanda suke neman aure da waɗanda suke neman diplom daban-daban tunda certificate har brevet har bac har cikin jami'o'i Allah ya tabbatar musu Allah ya bada sa'a akan haka muna roƙon Allah ta'ala dukkanin waɗanda suke da ma'aikata ko kuma 'yan kasuwa ko ma'aikatan gwamnati masu neman ƙarin matsayi masu neman ci gaba a wuraren ayyukansu Allah ya tabbatar musu Allah ya tabbatar da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin iyalai da suke fama da rashin jituwa da rashin fahimta da iyalai wanda suke fama da yara waɗanda ba su ji waɗanda suke waɗanda suke tada hankali fama da rashin tarbiya Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu Allah ka shirye su ya Allah Allah ka shirye su ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin matsalolin mu Allah ka san su Allah kai mana maganin su wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من هوائج الدنيا لك فيها رضا، ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.